بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yammacin juma'a 27 ga watan zulqa'ada shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan yuni na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan aji namu na fasli Sheikh al-Albani lil-usul dake makarantar Daru Hadis Salafiya Zaria Nigeria makarantar Mal Albani Zaria daga wannan aji da muke karatu a fannoni mabambanta na ulumul ala wannan shine darasi na 204 cikin jeren darasa wanda muka musu lamba wanda a ciki muke karatu daga littafin ulumul qur'anil karim wallafar Dr. Nuruddin Aitir zamu tashi daga shafi na 93 inda malam yake cewa khamisan littafi na 5 cikin jeren littafan tafsiri da yake mana ta'aliki akan su cikin fannin at-tafsiru bir-ra'i littafi na 5 shine ruhul ma'ani fi tafsiril qur'ani al-azimi was-sab'il mathani wallafar al-imam abu thana shihabuddin al-alusi wannan malami shine abu thana shihabuddin as-sayyid mahmud afandi Al-Alusi al-Baghdadi al-Mutawaffa sanata 70 wa 200 ba'da al-1000 lil hijra malam Abu Thana Shahabuddin Mahmud Afandi mutumin garin Bagadaza wanda ya rasu shekara ta 1270 bayan hijra haihuwarsa kuma shekara ta ainihin wato 217 a lissafin miladiya ya rusu ne a shekara ta 1854 amma a hijriya shine wannan lissafin na ainihin wato 1270 a hijriya 1270 a miladiya 1854 a hijriya ya rusa irin wannan wata da muke ciki watan zulqa'ada sunan shi kenan Mahmud Afandi Al-Alusi babban malami ne cikin malaman da suka rayu a wancan zamanin wato cikin karni na 19 an tunda haife shi ne shekara ta 1802 na jinko da 2 years kira shekara ta 1800 da ainihin wato 54 Allah ya gafarta mai wa kana shaykhu ulama'il iraqi shaykhul ulama'i fil iraqi Malam Al-Alusi ya kasance malamin malamai a ƙasar Iraki aksar min al-ulumi hatta asbaha allamatal manquli wal ma'qul wannan malami ya yawaita neman ilimi da bincike har ya tara ilimi mai yawa a cikin abin da ake ciratowa a cikin littafi da kuma ilimi mai yawa a cikin abin da ake amfani da kwakwalwa wajen a fahimci shi fil fulu fil fi ko fahamatan fil furu'i wal usul sannan ya samu gogaggiyar fahimta a cikin furu'i na ilimi rassa da kuma asalai wato su aqida da usul fiqi da makamantansu akhadha an fuhul ulama sannan kuma ya koyi karatu a gun gwarazan malamai minhum daga ciki akwai waliduhu al allamatu sheikh khalid naqshbandi wannan baban sa kenan wa sheikh ali aswaidi daga cikin malaman sa har ila yau ishtagala bit tadris wa ta'lif wa huwa ibn 13 sana ya kama aikin karantawa da rubuce rubuce tun yana yaro dan shekara 13 wa qullida iftaa al hanafiyyati kuma an bashi matsayin malamin fatawa na mazhabin hanafiya wa tatalmadha lahu khalqun kathir mutane da yawa kuma sun koyi karatu a gunsa kana aliman bi ikhtilafil madhahibi kuma masanin bambance bambance madhabi ne khallafa sarwatan ilmiyatan kabiratan ya bagadan tarin kayan ilimi mai yawa abin da yasa ya ambata anan yace an bashi aikin fatawa a Hanafiya saboda daular da take mulki a lokacin daular Uthmaniya daula ce da take bin mazhabin Hanafiya ko kuma tayi adopting din sa matsayin mazhabin da gwamnati tayi da shi amma shi a karankin kansa ba Hanafi bane kamar yadda yake fada yana cewa ana Shafi'iyyun ma lam yarid dalilan khilafa madhhabi ni ba Shafi'i ne a kore yaushe in ba na ga dalilin da ya saba mazhabi na ba amma duk da haka haka ya hakura yayi aikin wannan alƙalancin a ƙasar Iraki ya dinga bada fatawa da mazhabin Hanafiya tunda shi aiki so a bayar koda ya saba wa abinda ya fahimta an ba shi aikin ne a shekara ta 1248 ya kuma yi aikin daga baya ne resigning bayan shekara hudu yana yi resigning ya zauna kawai zaman karantawa walimancin juma'a da kuma yana rubutun waƙoƙi yana da dawawin na waƙoƙi sannan kuma a bangaren aƙida yana da ya kasance cikin malamai da suka samu kansu cikin taraddudi wani lokaci sai ka tarar yana karara mazhabin salaf musamman a wajen as-sifat a cikin tafsirin sa kaman ka duba tafsirin inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqa ba ga ya tabbatar da sifa ta al-istihya lillahi subhanahu wataala wani lokaci kuma sai ga ya koma kaman abu ash'ari kaman wajen tafsirin minhum man kallama Allah game da annabawa dan ko sai ga ya taraddudi game da tabbatar da sifa ta kalam wani lokaci kuma sai ka ganshi ya dawo ya sake tabbatar da mazhabin salaf kaman ga kuma tafsirin ar-rahmanu ala al-arshi stawa sai ga ya karra mazhabin salaf lafiya lau sannan kuma sai ka ga da yazo kuma kan yadullahi fawqa aidihin sai kuma ya tahaffuzi so wannan abin da zai tabbatar maka kawai shine wato tasirin inda ya taso da lokacin da ya rayu san da ya taso da inda ya rayu mazhabin ash'ariya yake da ƙarfi mazhabin salaf bai da wannan ƙarfin domin daidai lokacin ne da Muhammad Abu Wahhab shi ma ya taso ya fara da awa ya fuskanci matsaloli sosai kuma daular Uthmaniya in ba mu sani ba mu sani wanda bai sani bai san daular Uthmaniya fa ta taba yakan ƙasar Saudiya ta karye daular mai sunanta daular Alu Saud ta kama sarkin da yake mulki a lokacin suka tafi da shi suka je suka kashe shi a Astana aka kashe shi a fili kowa yana kallon shi shi zaka ga ana cewa daulatul abin nan Alu Saud akwai al'ula akwai kuma asaniya da ta ƙara tashi bayan mutuwar wacce so waɗannan sarakunan a lokacin abin da suke goyon baya kenan ash'ariyanci zaka yayi karatu ne zurfin da ba zai iya ash'ariyancin zalla ba kamar ne fara da su Ibn Hajar da su Nawawi da ire-iren su sun taso a inda yake ash'ariyanci amma da karatu yayi karatu ba za su iya yi in ku tata ba da wannan magana ko malami ne na ɗan ɗariƙa in karatu yadda kai yadda yake kai akwai abin da wallahi sai ya faɗi gaskiya ba yadda iya karatu yana da wannan shu'umcin in shu'umci ne akwai abin da indai ka san shi a ilmance babu yadda ka iya sai ka faɗa ko duk mutanen duniya za su saba maka shine abin da ya faru da wannan ɗayan malamin mai littafin At-Tahrir wa Tanwir Ibn Ashur kaga Ibn Ashur kaga ma Ibn Ashur kalli waɗannan gumariyawan wani lokacin suna magana su Ahmadul Gumari da Abdullahi Gumari sai ka ɗauka kaman da gaske salafiya ne su ma to Ibn Ashur shine mufti a ƙasar Tunisia gwamnati ta yanke hukunci cewa an hana aure fiye da biyu daga yau gwamnati ta hana aure na biyu ko na uku laifi ne a dokar ƙasa zaka ce kai Ibn Ashur ka shiga gidan TV zaka bada sanarwa live za a yi kwabarin ɗanka cewa gwamnati ta haramta wannan abu ba yadda zai haka ya shiga gidan TV Allah ya sani ya shiga da niyya bai shiga da niyya ba da aka same kyamara aka samu shi masu ɗaukar rahoto kawai da ya gama jawabi sai ce to jama'a gashi abinda aka ce in sanar na kuma sanar amma kuma ku sani wanda duk yabo wannan dokar to ya hada fada da Allah kenan duk wanda yake son yaje lahira Allah ya tune shi to yabo wannan dokar ce wassalamu alaikum yana so ku aka ce an cire ka yace ta fi nono fari ba zai iya shiru ya tsaya iya nan ba ba zai yiwa sai in ya shiru wallahi sai iya hadiyan zuciya ya mutu to haka ilimi yake abinda ya sani ya san haka yake a ce duk wanda ya mutu ya san tsakanin shi da Allah amma tunda an ce faɗa na faɗa Allah ya gafarta musu so na ganga mutum yana rawar kafa jama'a akan ilimi ko to bai ishe shi ba amma in ya ishe ka to Allah dole sai ka amaye da shi to sauraka sai ya samu wannan matsala akwai wani littafi na tarihin sa na doktor Muhsin Abdul Majid sunan shi kenan Al Imam Abu Thana Al Alusi mujalladi ne daya guda haka na za ku yi samun shi online ya daltafai da yawa akwai risalatun fit tahajjud fil jihad amin akwai al ajubatu al iraqiya akwai hashiya akan litafin qatar nada na nahwu akwai litafin daqaiqut tafsir wanda shi ma kaman ulumut tafsir ne to wannan kenan game da alusi a take cewa Allah ya gafarta mai sai ma lai yace tariqatu hadha tafsir yadda tafsirin sa yake tafsiruhul maani wanda ana buga shi yanzu a cikin mujalladi 30 ne tun 2006 ko 7 akai mai bugu wanda yake mai tahqiqi mujalladi 30 amma akwai bugu irin nada wanda yake fitowa a mujalladi 12 irin manya-manyan nan muna nan da irin shi anan labrarin mu wani mai bango ruwan toka za ka ganshi ya tsufa ya sha wahala tun irin nada din nan za ka ganshi manya mai dogon kai da ake cewa amma yanzu ana buga shi yana fitowa a mujalladi 30 tafsiri ne wanda yake jami'ul li'ara as-salafi wa riwayatan wa dirayatan tafsiri ne da ya tattaro ra'ayoyin magabata tafsiri ne mawsu'i ya tattara maganganun magabata a riwaya da diraya shamilun li khulasati ma sabaqahu min at-tafasir kuma kaman summary ne na abin da ya gabaci littafin na daga tafsiran malamai yanqulu an tafsir Abu Sa'ud da muka yi magana a baya yakan cirato daga gare shi wa yu'abbiru anhu bi qawlihi qala shaykhul islam in kaji yace qala shaykhul islam to Abu Sa'ud yake nufi wa anil baydawi yana dawa da goma baydawi bi qawlihi kaji yace qala al qadi to baydawi yake nufi wa an fakhr al razi idan kaji ako daga fakhr al razi sai kaji yace qala al imam duk wannan yana kaddasa saboda manyan malamai ne wa yaqifu hakaman adalan bainal maraji yakan shiga ya fita ya rajjaha wannan ya karkata zuwa ga wannan yace ra'ayin wani daidai ne ibnu kasir ne faɗa haka anan yafi gaskiya fiye da baydawi da yace kaza kaza yake nufi malami ne muhaqqiqi mai tarjihi naqidan mudaqqiqan thumma yubdi ra'ayahu hurran sanan da kashi kuma ya faɗi na shi ra'ayi ina abin da yanzu ake so mutane su dinga yi ba sa iya yi musamman masu rubuciki a jami'a kaje ka kwafo nan ka kwafo can sai a ce to daga ƙarshe kai me kace sai mutun yayi ta rasu ba abin da ka kara kenan ka bar waɗannan maganganu inda suke kai mana in dai har ba za ka iya tafa'uli da maganganun malamai ka ji na wannan kuma ka kasa cewa kai ga taka matsayar to matsayar ka bata kai ka dinga tafa'uli da rayuwar su sai ka zauna kai duk abin da aka faɗa kai ka ce sam'an wa ta'atan dole ne zama kana da malaka tarjihiyya kana da kayan aikin da zaka gane to ra'ayi kaza ya fa dace wannan bai nufin ba kullun ka dace da as-sawab amma dai ka dace da abinda zaka iya fada shine tajaddud na ma'arifa shike kara sabuntar da ilimi ina fata mun gane wannan wa yumkinu talkhisu tariqatihi fi ma yin za iya summarizing irin tsarin da alusi yake bi a gun tafsirin sa cikin haka innahu yastatiru ila al-kalami fil umuri al-kauniyya wannan kuma za a iya cewa ma aibu ne a cikin tafsirin yana tsawaitawa yana yin dajiya wajen yin magana akan abin da ya shafi duniya magana akan sararin samaniya ƙarƙashin ƙasa ruwa dabbobi tsuntsaye halittar ɗan adam cututtuka magunguna kimiyya da fasaha tattalin arziki yaƙe-yaƙe din da zo ta aya tana magana akan wani abu da shafi waɗannan abubuwa kamar kisoshin annabawa zai fara tarihi ba ji ba gani labarin sama da ƙasa labarin ruwa labarin tsuntsaye in an ambaci kuda ko sauro ko an ambaci alhuda-huda ko an kabuti duka ba zai faɗa kawai ya wuce ba sai ya tsawaita magana akan wato waɗannan halittu da waɗannan tsirai da sauransu wani lokaci ya zaga dangane wasu graphs haka a cikin littafin wasu zane-zane haka kamar bokanci ko wani abu da baka san kanshi dole ke ma'aunin tafsirin zai ga waɗannan to wannan yana yawaita shi wai kirru minhu ma yartadihi wa yanfudu ma la yartadihi abinda ya mishi ya karba abinda bai mishi ba ya watsi da shi na biyu ya satru ila al kalami fi sina'ati al nahawiyya hakanan in ya koma kan nahawu ya dinga takwaikwaiwa akan zance na nahawu wa ya tawassau ya fadada hatta ya kadu ya khruju bihi an wasfi kaunihi mufassiran kai ka ce ba malamin tafsiri bane ko sai ka ce ka kuma ya ga mazajjaj ne ko abin nan ko siboyi ko wani abin nan sai kai shafi uku yana magana akan sabanin malaman nahwu akan li'irabi kaza akan taujihi kaza ya kawo kufa ya kawo basara ya kawo bagadaza ya kawo ibnu malik ya kawo ibnu sham duka sai ya kawo da baitoci da ayoyi da maganganu yana wannan sosai wa yatakallamu an ayatul ahkam kuma dai sai kaji kuma kamar qurtubi ayin ahkam ko kamar jassas ko kamar ibnu al-arabi magana akan hukunce hukunce aure saki gado ciniki yaki khuli'i bashi duk sai kaji su suma wa yastawfi madhahibul fuqaha wa adillatuhum dama mun ji an ce masanin madhabobi ne ko sai kawo malikiya sun ce hanafiya sun ce shafi'iyya sun ce zahiriya sun ce shi'a sun ce duka sai ya kawo maka ma adillatuhum da dalilan su ma adami ta'assubin minhu li madhhabin bi'aini kuma baya ta'assubanci yanda cewa su wani sun fi gaskiya abinda kawai ilimin shi ya nuna masa shi zai fada yu'na bi jila'i sarwatil qur'anil balagiya haka nan ya kuma gun balaga sai ka dauka kuma zama shari haka zai tattaro zantuttuka yana bada muhimmanci akan batun balaga batun isti'ara batun jinasi batun tauriya batun majaz batun ijaz duka sai ya kawo wa tawassau fi zalika bi ifadatin baliga da ninninkawa mai fadi ammal isra'iliyatu suko hadisai da kissoshin nan na banu isra'ila fa huwa shadidun naqd lil isra'iliyat yana kaiwa matuka wajen warware su wal ikhba wal akhbar al makdhuba da zantuka na ƙarya allati zakaraha kathiru min al mufassirina wannan malaman tafsiri suka yi ta ambata irin su zamakshari mun ji a baya irin su baydawi suna kawo su babu tacewa to shira tacewa wa dhannuha sahiha wanda suke tsammanin ingantattu ne ma asukhriyatin minhum ahyana wani lokaci ya dinga zole ya suma ce zai malami ya ce wannan ya inganta tsakani da Allah sannan ya arjul alusi li dhikril qira'at haka nan magana akan aujuhul qira'a mutawatira wa ghairu mutawatira duk baya kyale shi ya atani bi izhari auji lil munasabati bayna suwari ma ababiha da daga cikin ƙari da zaka samu a tafsirin sa wanda ba zaka samu a wasu wurare ba munasaba tsakanin surori da jeren giyarsu me yasa daga baqara sai ali imran daga ali imran sai ma sai nisa'i sai ma ida haka me yasa daga sabbi sai abin nan mai sunanta gashiya me yasa aka jajjera su me yasa qul huwa falaqi nasu suke a jere duk zai ta kawo maka wannan ma ba'dil ayati ma ba'dha da kuma ayoyi munasaba tsakankanin ayoyi dan kaga wannan ya da gaskiya abin da mafi yawan malamai ba sa iya fahimta shi domin kawai aiki ne na kwanduwar tadabburi ne tsabara gashi ke baka wannan kawai wa hadha fannun amiqun wa muhimmun li fahmi balagatil qur'an wannan fanni ne muhimmi ko mai zurfi in kana so ka fahimci fasadi cikin alqur'ani gane me yasa ana gama kaza magana kaza aka jiro magana kaza me yasa daga magana kaza aka jiro magana kaza kuma wannan kowace sura tana buƙatar in dai kana so ka fahimce ta da kyau ka fahimci da maganganun suke domin duk maganganun suna da wani abu da ya hada su da juna amma ba zai da ka ganshi sannan ya atani bi bayani asbabin nuzul kaji kuma sai kuma kaman wahidi magana akan asbabin nuzul kuma nan ma ba a bar shi a baya ba yuksiru lisishhada bi asharil arabi ala ma yadhhabu ilayhi min al ma'ani al lughawiyya yana yawaita kafa hujja da maganganun larabawa waƙoƙi musamman akan idan ya zabi wata fuska ta arabiyya yatakallamu al alusi an tafsir al ishari wani ƙarin kuma shine yana magana akan at tafsir al ishari zamu zo mu ji me shi a gaba irin tafsiri na sufai yakan yi magana akai yace sufai anan sun ce kaza ba'da an ya furuga min al-kalami ala kulli ma yata'allaqu bi zahir al-ayat baya gama tafsiri na zahirin komai sai dawo kan wancan walidha udda ba'du ulama at-tafsir ba'du ulama at-tafsirahu wa tafsir al-naysaburi dimna kutub at-tafsir al-ishari da haka suka ce litafin ma tafsir al-ishari lakin sawaba an yu'adda fi dimni kutubi tafsiril manhaj abinda ya kamata a ce tafsiri ne al manhaji wato tafsiri take fiya akan tsari na bincike lima annahu lam yakun maqsuduhuma al aham huwa tafsiru al ishari domin ba tafsir ishari suka nufa ba bal kana tabi'an li ghairihi min at tafsiri al zahir yana bin sawun wancan wa hakaza najid ruha al maani mawsu'atan tafsiriyatan qayyima a takeice wannan tafsiri ne na komai da ruwanka kuma mai kima jama'at kullama qala ulama'ut tafsir duk wani abu da malamai suke fada a fannoni daban-daban shi ya tattara ma'an naqdil hurr tare da tattaunawa mai yanci wat tarjihi alladhi ya'tamidu ala quwwati adh-dhihn da kuma karkata zuwa ga wani ra'ayi bisa dogaro da karfin fahimtar sa wa in kana tawassau fi nawahin ilmiyatin mukhtalifa idan yake yana fadadawa a wasu fannoni na ilimi daban-daban da ba tafsiri ba kamar yadda muka ji akan kimiya da nahwu da makamantansu illa annahu muttazinun fi kulli ma yatakallamu bi amma mutun ne wanda yake madaidaici ba yi da jafa'i ba yi da guluwi akan duk abin da yake mimma yashhadu lahu bil ihata wal umq fi ma atabihi fi tafsiri hada wanda wani annabi cewa malami ne da yake ya kawo ya kware ya goge idan ka kalla abubuwan da ya cikin tafsirin sa za ka ga cewa babu shakka malami ne gogagge akan duk abin da ya ainihin wato kawo kamar yadda na faɗa a tafsiri na baya da muka yi magana wannan tafsirin jama'a baya halatta a ce ga wata maktaba ta wani malami mai bincike na ilimi da babu ita gaskiya na kasace sosai a ce babu shi dole ne duk wata maktaba ta ilimi to tafsiri ne wanda yake daruri saboda a wani lokacin ma zai wadace ka daga karanta littattafai da yawa kuma zai wadace ka wajen gane menene taujihi akan ra'ayoyi da yawa da ka karanta baka san taujihin su ka karanta wane yace kaza wane yace kaza wane yace kaza baka ma gane ina ne za a kwana ba don ka zo gunshi za ka gane inda za a kwana koda kuwa ba za ku kwana daki da shi ba ma'ana koda za ku manta ra'ayi amma zai baka window na ya za a tarjihi maganganu saboda gaskiya muhimmin littafi ne wanda ya kamata a mallaka alhamdulillah mu muna da shi Allah ya ji kamal albani namu ya mana gata tintini littafin nan yana tin ni tunda na taso ma na san akwai shi a maktaban nan ban taba san ban san da aka siyo shi ba ganin shi kai muka yi haka in baka da shi ka nema eh inde kana tafsiri ko kana bincike a cikin ulumul qur'an ko ulumul lugha al arabiyya ko balaga to ka nemi tafsirin nan in baka da shi Allah ya tsare mu Allah kuma rawa mu da talauci domin yanzu littafin in aka bincike kudin shi wataƙila sai ya kai rabin miliyan gaskiya sai ta samu rabin miliyan gaskiya na tambaya babu shi in ji nawa ne sabuwan za a siya amma a yanda littafai suke tsada yanzu gaskiya ba ƙanƙanin kuɗi ne zai siye shi ba ga rabin miliyan yanzu jama'a yadda gari ya juya din nan mala yara ma sanata 95 wa 200 mun haura zuwa littafin al-Imamu Adh-Dhahabi na tarihi al-Ibaru fi khabari man abar ko gabar yace shekara wato ababen da suka faru a shekara ta 295 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama malan zahabi yace fiya tu fi Ibrahim ibn Abi Talib ibn Naisaburi al-Hafiz ahadu arkan al-hadith rawa an Ishaq ibn Rawiya wa tabaqati a wannan shekara Allah yayi rasuwa wa wani babban malami da yake cewa Ibrahim ibn Abi Talib Abu Ishaq Ibrahim Abu Talib ibn Muhammad ibn Nuh al-Hafiz al-Mujawwad al-Zahid kamar yadda zabi yake mishi kirari mutumin garin ne Sabur ne dalibin Ishaq dan Rawiya da wasu sawayinsa qala Abdullah ibn Sa'd ibn Naisaburi yace ma ra'aytu mithla abi mithla Ibrahim ibn Abi Talib wala ra'a huwa mithla nafsihi ce wannan malamin ni dai a iya rayuwata ban taba ganin irin shi ba kuma shi ma ina tunanin bai taba ganin irin kansa ba wa qala Abu Abdullah ibn al-Akram yace inna ma akhrajat Naisaburu thalatha mutanen da Naisabur suka fitar malamai dakka guda uku Muhammad ibn Yahya az-Zuhli kenan wa Muslim ibn al-Hajjaj ma Muslim kenan wa Ibrahim ibn Abi Talib to wannan shine na uku ana neman best three malamai da Naisabur ta fitar to sune waɗannan wa fiya Ibrahim ibn Ma'kil Abu Ishaq qadi Nasaf wa alimuha wa muhaddithuha wa sahibu at-tafsir wal musnad وكان بصيرا بالحديث عارفا بالفقه والاختلاف روى الصحيح عن البخاري وروى عن قتيبة وهشام بن عمار وطبقتهما سي كما وني طالبين امام البخاري سنن شي ابراهيم ابن معقل ابو اسحاق قاضي نسب القالن نسب وني غري ني ا كودو مسو غبشين بخارا تفي كيلومتر 100 هاي من غرين سنن شي كينان yanzu babban birni ne a cikin biranen ƙasar Uzbekistan shine babban birnin wata jiha da ake ce mata Kashkadoya ko wani abu makamancin haka zaka ji ana faɗan a ce an-Nasafi kamar al-Hafiz Umarun Nasafi to garin su ne dalibi Imam al-Bukhari ne yana da musnadi da tafsiri kuma malami ne kwararre a hadisi sannan a da fiqhu da sabanin malamai a ya koyi littafin as-sahih a gun malam Bukhari mai littafin kaga wannan ya dauka daga matabbata kenan kuma yayi tarayya da Bukhari a cikin malamai irin su Qutaybatu dan Sa'id da Hisham ibn Ammar da tsararrakin su Allah ya gafarta musu gaba daya wa fi hal ma'amari sai kuma al-ma'amari mukiyayi wannan haka yake kanta shi al-ma'amari sabane da muka saba a ji an ce Mu'ammar da shi wannan al-ma'amari ne nisba ce zuwa ga Ma'amar ibn Rashid as-Sana'ani domin shi wannan malamin akwai wani kakan shi mai suna Muhammad ibn Humayd wanda yayi takakkiya daga garin su ya koma kasar Yaman ya zauna a gaban Ma'amar ya karatu sai ana ce mishi al-Ma'amari kamar da wanda akwai Zajjaj akwai Zajjaji kun gane malam mai sai da gilashi da kuma malam mayan mai sai da gilashi kenan to shi ma ga wannan a ce mayan Ma'amar sai sunan yabo wani jikan shi shi zaki ce mishi al-Ma'amari shine wannan da muke magana akan shi shi Ma'amari sunan shi Abu Ali Al-Hasan ibn Ali ibn Shabib bi Baghdad ya rasu a garin Baghdad fi al-Muharram a watan al-Muharram rawa an Ali ibn al-Madini daga cikin malaman sa akwai Ali ibn Abdullah ibn al-Madini wa Jubara ibn al-Mughallis wa tabaqatihima da tsararrakin su tsararrakin su waɗanda suke malaman sa akwai irin su Shayban ibn Farukh akwai Khalaf ibn Hisham akwai Hudba ibn Khalid da ire-iren su walahu afradun wa gharaib maghmura fi sa'ati ilmi yana da wasu hadisai wato wanda suke masu rauni da ababan kyama waɗanda suka nitse a cikin fadin ilimin sa al-Imam al-Khatib al-Baghdadi a cikin tarikh walayat Baghdad da shi kanshi zahabi a cikin at-tarikh da cikin sirr al-alamin nubala sun ambaci abu mai fadi akan wannan kabiya ta samu wan gharaib a cikin hadisan sa akwai Musa ibn Harun Musa ibn Harun abokin sa ne karinin sa ne tare suka karatu amma kuma Musa ibn Harun yana raunata wannan malam shi sa zahabi Darqutni yake cewa jarahu Musa ibn Harun bisababil adawati bainahuma saboda gaba tsakankanin su to sai ake bada labarin menene ya kawo adawar shi Musa ibn Harun ya ce har sai da istikhara shekara biyu yana istikhara yana neman zaben Allah ya raunata wannan abokin nashi ko ya kyale shi saboda abin da ya gani game da shi yace tare suke duk karatun su da suka dawo sai ya ji abin nan wato wannan al-Ma'amari yana ruwaito hadisai kuma sun kai wajen guda 100 daga malaman su mabambanta abin da shi bai taba ji ba kuma ya san wani majalisi bai taba kubuce masa ba sai ya ce mishi naka samu wannan hadisi sai ya ce ka san ni ina daga cikin masu kofewa malamin littafin shi idan nazo kofewa ina kofewa ne duka shi kuma yazo ba mu yana intiqai shi sa kai iya wanda ka samu na intiqai duk da haka sai bai gamsu da wannan amsa shi Musa ibn Harun bai gamsu ba dan haka yake suka shi yana cewa makariyaci ne to Allah dai gafarta musu gaba daya yana da kwarewa sosai wajen rubuce-rubucen hadisi da littattafai wannan kenan a takeici malam yace wa fi hal hakam ibn ma'bad al-khudai al-faqih musannif kitab as-sunna bi asbahana sai kuma al-hakam ibn ma'bad al-khudai wanda malamin fiqh ne ya da littafi mai suna kitabus sunna yana ishara zuwa ga kasidar sa sunanta kenan kasidatun fit tamassuk bis sunna malamai da dama sun mata sharhi kasida ce akan aqida ya rasu a garin asfahana ta kasar iran kenan ta yanzu rawa an muhammad ibn humayd ar-razi ya da riwaya daga muhammad dan humayd ar-razi wa muhammad ibn al-musanna wa tabaqati ma wa kana min kibar al-hanafiyyati wa thiqatihi na daga cikin manyan malaman hanafiya kuma kwararru cikin su wafiha har ila yau a cikin wannan shekara Allah ya rasuwa wa Abu Shu'aib al-Harrani Abdullah ibn al-Hasan ibn Ahmad ibn Abi Shu'aib al-Umawi al-Mu'addib nazil Baghdad wanda yake dan cirana a Baghdadza fi dhil hijja shi kuma ya rasu ne a watan dhil hijja rawa an Yahya al-Bablutti ya da riwaya daga Yahya ibn Abdullah al-Bablutti Bablut sunan wata anguwa ce a garin Rayu sake ci musu Bablutti wa Affan da Affan ibn Muslim malamin shi ne Aisha 90 sana ya rayu shekara 90 wa kana thiqatan kuma amintacce ne wa fiha Amiru Khurasana wa ma wara an-nahri Isma'il ibn Ahmad ibn Asad ibn Saman fi safarin bi Bukhara sai kuma sarkin Khurasan da abin da ake kira da suna mawara annahar waɗannan kasashe su Uzbekistan, Kazakhstan da Afghanistan da sauran su yake cewa mawara annahar wanda sai an tsallaka kogi sunansa Isma'il ibn Ahmad zama yana tunawa shine wanda ya kashe ko kuma ya kama wancan dan kalakatan nan Amr ibn Layth As-Saffar mun ji shi a baya da ya kama shi ya kawo wa halifa ya ci nasara akan wannan dan tawaye sai halifan ya rubuta mishi wasiqa ya bashi wannan appointment din cewa kai ne amiru ma wara annahar to a wannan shekarar shi mai rusta 295 a fi safar a watan safar ya rasu bi Bukhara a fada sa dake garin Bukhara wa kana dha ilmin wa adalin wa shaja'atin wa ra'ayi sarki ne wanda yake ma'abucin ilimi da jarunta da adalci da hangen nesa وكان يعرف بالامير القاضي ابي ابراهيم هكا ake ce mishi amiru al-amir al-qadi abu ibrahim jama'a ba'd al-fudala shama'ilahu wasiratuhu fi kitab wasu malami su tara abin da ya shahara da shi da hikimomin sa da abubuwa a cikin littafi guda wa kana za'atina in za'idin bil ilmi wal hadith yana da ba da muhimmanci sosai ga al'amarin ilimi da hadisi a cikin littafin al-imam az-zahabi tarikhul islam wa akhbaril mashahir wal a'lam dai tarihin wannan malami yake ba da labari yana cewa wa kana aliman fadilan adilan hasan as-sirati wa fir'iyya malami ne mai adalci sarki ne mai adalci da falala kuma wanda yake da kyakkyawan gudanarwa game da al'amarin mabiyarsa yace wajarat lahu waqa'atun ghariba wani abu ya faru da shi mai ban mamaki mai abin da ya faru da kanshi yake ba da labari yake cewa baban su kuma wannan yankin yanki ne da yake cike da ƴan shi'a rafida to baban su baban shi mahaifi rafidi ne yace babana yazo mana ja'ana abuna bi mu'addibin yu'allimuna ar-rafda har gida aka kawo musu malamin islamiya ƴan sarki ne ƴan manya ne wanda zai koya musu ilimi ko karatu na aqidar zagin sahabbai ya fara koya musu tiryan yace ta na kwanta bacci sai ne farkin na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a gaba na yana ce mini malaka wa sahibayya mai Abubakar da Umar suka ma kake zagin su me suka ma ka rasa wanda zaka zaga sai su annabi yana mai kashedi da yace yana nuna ni da hannu yana min kashedi yace fantabatu fazi'an kawai sai na farka a firgice arta'idu min al-humma sai kawai zazzabi ya rufe shi yace wa makastu fil firashi sab'ata ashhurin sai da yayi wata bakwai a kwance yace saqata khilala ha sha'ari duk gashi na ya zube kamar ana mishi dialysis ya lalace ya tsumbure ya zama ana jiran da rai kwakwai mutu kwakwai Allah ya so shi da arziki ne to sai yace a irin haka ne sai wani cikin ƴan uwana an yi magani duk maganin da aka yaki sai wani ɗan uwana ya ce wai kai me labarin wannan ciwon naka sai yace me yace kaji abin da ya faru da ni a mafarki kuma daga na farka na samu wannan matsala yace to abin da ya kamata ka kama tuba ga Allah ka kama neman uzuri a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fa yayi ta tuba yana istighfari yana cewa ya manzon Allah ka yafe mu ne shikenan yace falam ta'ati juma'atun mako ɗaya bai yi ba yace hatta bada ash'ari yambut sai gashi ne ya fara fitowa yace wa bada'atu ata'afa kuma sai na fara warkewa kin san dai warkewa shi zagin sabai yake so ya koya Allah yana da sauran arziki shine aka gwada mai tun a duniyar nan shi ta za biya ka wannan labari ne ingantacce da ba mu ba ma ba da labari sai wanda yake a littafi in Allah ya so sai wanda yake a littafi sauran kuma mun ban mai Facebook sai tayi yace wannan bata falam tamri alayya juma'atun hatta bada ash'ari yambut ko wani lafazi makamanta ga yana cikin littafin tarikhul islam na al-imam az-zahabi sannan kuma al-imam al-hakim ma ya ruwaito a cikin tarihu madinatu naysabur wallahu a'lam to Allah ya gafarta mishi wa fiha abu ali abdullahi ibn muhammad ibn ali al-balkhi al-hafiz sai kuma wani mutumin balkh yanzu afghanistan ke Abu Ali Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ahadu arkanil hadisi bi Balkh ɗaya daga cikin manya-manyan rukunnan hadisi a wannan gari sani a Qutaybah وطبقتي يا يا هدي أجا ديسي أقول قطيبة وطبقته وصنف التاريخ والعلل يا دلتفي تاريخ مدينة بلخ دوكما كتاب العلل وفيها المختفي بالله أبو الحسن علي ابن المعتمدي أحمد بن أبي أحمد الموفق ابن المتوكل ابن المعتصم الأباسي سيكما حديفا زامن شما أن شكرا يرسو شيني المتوكل على الله عفوا المكتفي بالله المكتفي وأن حليفا وأن شكرا يرسو سنن شي أبو الحسن بابن ألاسن علي ابن المعتبد علي أن سركي معتدد معتدد شيني أحمد ابن أبي أحمد الموفق shi mu'tadil shi ma dan dan sarauta ne yayi halifanci amma baban shi abin nan al-muwaffiq mun jibe ba ibn al-mutawakkil shi kuma dan mutawakkil wannan sarkin na mai adalci da ya fitar da su al-imam ahmad daga gidan yarin al-mutawakkil ala Allah ibn al-mu'tasim shi kuma mutawakkil dan gidan mu'tasim dayan sarkin wanda shi kuma ban mutazali ne al-abbasi shi kuma mutasim dan gidan abin nan kenan dan gidan abin nan rashid walahu ihda wa thalathuna sanatan wannan sarki ya rasu yana dan yanshi takal shekarar shi 31 wa kana jamilan kikkiawan mutun ne wasiman san kowa wanda kowa ya ganshi sai ya burge shi badi al jamal zabi ya kara cewa wanda yake da kyan halitta mu'tadil al qama mai didaitaccen gabobi durriyal laun mai hasken jiki shine durri yuqadu min shadaratin mubarakatin zaituna ko menene kalmar durri din durrin ko yo durri shine mudhi'ul lawn aswad ash-sha'r kuma gashin shi baki ba ja ba ustukhlifa ba'da abihi ya zama halifa bayan baban shi al-mu'tadid wa kanat dawlatuhu 6 sinina wa nisfan yayi halifa na shekara 6 da rabi tuwfiya wa tuwfiya fi zilqa'dat ya rasu a watan zilqa'da wa waliya ba'dahu akhuhu al-muqtadir dan uwansa al-muqtadir shine zama halifa a bayan sa walahu 13 sana wa 40 yawman subhanallah shi muqtadir asan da ya hau gabaki daya shekarun sa 13 da kwana 40 falam yali amra al-ummati sabiyun qablahu ba a taba samun mutum mai karancin shekaru halifan daular musulunci wanda a lokacin karfin ta kaman karfin America ne daular Abbasiya ba dai yake a wannan shekarun ta wuce gaba farko ta karfin ta ta shiga gaba ta rauni ba mai tsanani ba kuma daular Abbasiya zaka raba ta zuwa gida uku akwai gabar karfin ta wanda tana karewa ne mun fada baya daga kan mu'tasim daga kan mu'tasim wanda halifa ne mai karfi kuma jarimi shine wani wanda aka ba shi labarin cewa an kama wata mata a Amuriya an ji tana ihu tana cewa wa mu'tasima mu'tasim ka cece ni daga nan inda yake kawai haka ya ce wata kobin shi dake rataye kawai ya ce mu je ko salama bai da gidan shi ba sai da ya je ya kace kace da garin ya kwace garin ya kwato ta daga nan kawai inda yake ba wani shiri dama a shirye yake ana ziga shi sosai akan jarinta mutasim to daga kanshi halifofi masu karfi wanda suke fada aji wanda kowa ke shakka su wanda suke kashe wanda suka ga dama suka kare sai aka shiga zamanin kabals wato halifofi wanda kawai ake juya su yadda aka ga dama wanda akwai kabals masu sawa su cire galibin su komandoji ne turkawa manyan attajirai masu fada aji aka shiga zamanin su akai kaman shekara 200 a haka sai kuma aka shiga zamanin kekkecewar daular wanda gwamnati da ke gefe kowa kawai ya mai da kanshi sarki mai zaman kanshi ba ruwan shi da wadannan na central government din shi ne zaka ji ana cewa al-buwayhi banul ahmar sorry abun nan kai su saifu daula banu hamadan a kasar hims kenan can kuma a kasar abin nan asfahan al-buwayhi da su kuma har waɗannan mawara annahari su ma suka gicciye a nan Afirka aka yi al-agaliba a Libya kenan da Tunisia haka suka kekkece daular ta zama kowa kusan zaman kanshi yake sarakunan suka zama irin waɗannan namu na gargajiya da ka sani ba su da aiki sai kwalliya da hawa daba da convoy za su ci su sha za a ba su sutura da komai kuma komai za su saka hannu ba koda ba abin da suke so ba ne mana da abin da gwamnati take so shi za a yi kuma su ne head of government ɗin amma ba su suke jiya gwamnatin ba akai irin su daga nan daular kuma ta fara inhiyari Allah ya sani mu to wannan sarki a lokacin yaro ne mutsitsi shekara 13 da kwana 40 yace falam talil ummati yalil umtali yalil amra al ummati sabiyun qablu ba taba yaro sarki kamar shi daga nan abuwa suka zamu ji a gaba kadan su kabal din suka nuna gaskiya fa basu yadda ba basu yadda ba zaka ji zai bada labari a shekara mai shigowa ga yanda yake cewa wadakhalat shekara 1996 kenan wal mala'u yastasbuna al muqtadira kajin mala'u sune kabal ai ko suna ganin al muqtadir yayi yaro yastasbuna daga asabuwa suna ganin gaskiya bai dace a ce wannan yaron shine halifan mu ba Allah ya kyauta to kaji wannan kenan al muktafi billahi wannan halifa to a wannan shekara shi ma yarsu wa fiha isa ibn miskin qadi al qairawan shi kuma wani babban malami kuma alƙalin qairawan yanzu a tunushi yake nan shine isa ibn miskin wa faqih al maghrib malamin fiqhun kasar maghrib akhadha an suhunul sunun malamin sa ne wal harith ibn miskin bi misr sannan ya je misra ya karatu a gun al harith ibn miskin da sunun din kenan wa kana imaman wari'an malami ne mai taka tsantsan khashian mai tsoron Allah mutamakkinan min al fiqh wal athar masanin fiqh da hadisi mustajaba da'wa kuma malami ne da yake addu'a ta ana karbanta kamar yankan wuka yushabbahu bi suhunun fi simtihi wa haibati yana kama da malamin nashi wajen shurinsa da kwarjininsa akrahahu ibn al-aglabi al-amiri al-amiru al-qada'i akwai ibrahim ibn ahmad al-aglabi da muke faɗa yanzu ya tirsasa mishi zama alƙali aka ce dole ya zama alƙali yaki aka buga aka raya dole ya karba ba yadda ya iya ya samu sharadi cewa walam fawaliya walam ya'khudh rizqan yace to indai ana so yi sai dai in babu albashi sai dai kawai dan neman lahira aka ce yayi anji sai ya karba wa kana yarkabu himaran wa yastazqil ma'a li baiti ko ba yi da ma'aikata ba yi da odali ba yi da duk wata alfarma da ya kamata a samu da irin wannan mukamin da shi da haka da kanshi yake hawa jaki ya je rijiya ya debo ruwan gidan shi to ta na har abin nan yake bada labari a cikin littafin sa abin nan az-zahabi a cikin sirr amin nubala yake cewa ta rana ya debo ruwa haka a jaki kamar za a ce ne da keken irin wannan keken ruwan nan da ake turawa a malanke ko ka debo a mashin yadda ake wahalar ruwa su ma sun dare suna wahalar ruwa halako shine sai wata mata ta ganshi ta ce o ayyu amirin ayyu qadin wa ayyu shakalin ta ce duk Allah wani irin alƙali ne wannan ji irin shigan shi yace wallahi kuwa laqal qultu lahum kullu hadha din na ga musu wannan nace ni banda irin kamannin alƙali banda kwarjinin sa tace ce falam yartadu yace mu ta wallahi ni ba na ga musu idan ga nan ta zagai ne ko tace wallahi laqad qultu lahum hadha amma kuma fa alƙalancin nashi yayi adalci domin har sarkin sai da ya shiga taitayin sa har sarki ya ce ku kyale wannan mu muka jawo kan muka ce ku bar shi kawai abin da yake ganin ya gamsu da shi da ka ba wanda yake mai katsalandan ko a ce za a nemi alfarma duk abin da ya gani a cikin karatu kawai da shi yake aiki sai aka yi ta kuka kuma ana ƙorafi wannan alƙalin ba yi da fahimta ba ya sauraron mutane yana da tsanani ya ce ku ka ce kuma shi ba ku yake washe wannan na ce a rike mai albashi Allah ya gafarta mai a tarihin shi an ce an haife shekara ta 214 وفيها محمد بن احمد بن جعفر الامام ابو جعفر الترمذي الفقيه وانا مالمي محمد بن احمد بن جعفر الترمذي با ترمذي نا كان ابن نان با وانا مالمي ني كبير الشافعيه الشافعي ببن مالم الشافعيه ني بالعراقي قبل ابن سريج شيني مفي غرمن مالم الشافعيه العراقي كافن ابن سريج القاضي ابو العباس ابن سريج البغدادي وندا يزو يرايو شي كما يرسو a shekara ta 306 to kafin sai da wannan ya mutu sanan ibnu surajin ya tasa kuma ya zama malami mashuhuri a cikin shafi'iyya fil muharram shi wannan malami ya rasu a watan muharram walahu 94 sana ya rasu shekarar shi 94 wa kana qad ikhtalata fi awakhir ayami ya samu rudewa karshen rayuwarsa wa kana zahidan nasikan qani'an bil yasiri muta'affifan malami ne mai gudun duniya malami ne mai bautar Allah mai hakura da kadan kuma mai ainihin gujewa duniya. Qala Darqutni lam yakul li shafiyati bil iraqi ar'asa wala arwa'min aw ra'min ba su da malamin da yake shi daraja da kuma tsoron Allah. Wa kana saburan alal faqari ga hakuri da talauci baya korafi ma kowa. Qultu Zahabi yace rawa an yahi ibn Bukairin wa jama'atin wa kana thiqata wa fiha al hafid Abu Bakrin Muhammad ibn Isma'il al Isma'ili Abu Bakrin al Isma'ili shi ma wannan shekara ya rasu. Ahadul muhaddithin al kibar bin Sabur wa lahu tasanif mujawwada ya da rubuce-rubuce masu kyau wa rahlatan wa rihlatan wasi'a da tafiye-tafiye masu fadi. Sami'a Ishaq ibn Rawiya wa Hisham ibn Ammar to bari mu tsaya anan mu sai mu tashi akan wannan kadiyar ta abin nan ta muqtadir sai mu hada da rago labarin shi wancan al-muktafi din insha Allah daga nan da yake cewa da khalatil wa dakhalat wa tushikata 296 wal mala'u yastasbuna al-muqtadira wa yatakallamuna fi khilafatihi fattafaqa ta'ifatun ala khalqi khalqi aka ce ai gara kai ma a cire shi ba dai yu aba yaro karamin shine shugaba ba kaje yadda abun ya kaya usulul fiqhi ala manhaji ahli al-hadith na malan zakariya al-bakistani zamu tashi daga shafi na 82 al-qa'idatul 'ashira qa'ida ta 10 a cikin ka'idojin dake magana akan mas'alar af'alu sahibi shari'a za a yi tunawa wato ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yake tadadda tsamana yadda ake fahimta su sai ya ce ma yahtamilu min al-af'ali khurujuhu min al-jibilliyati ila at-tashri'i bimuwadhabatihi ala wajhin makhsusin fayustahabbu at-ta'assi bihi fi wannan kaida ce mai zurfi jama'a akwai abubuwan da mun ji a baya magana akan cewa ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iri biyu ne akwai at-tashri'iyya akwai aljibilliyya to aljibilliyyan ma suna kasuwa gida biyu kenan anan akwai aljibilliyatul mahda wato ayyukan da dan adanci ne ke sa mutun yayi su akwai wanda tsabar dan adanci ne ko kuma aljibilliyatu almuhtamila litashri'i to sune wadannan kaga aljibilliyatul mahda shine tashi zama yunwa gajiya bacci ci da sha wadannan muka ji cewa su jibilliyan wato abin nan ne kawai ayyuka ne wanda annabi yake amma ana koyi da shi aladubban da ya shar'anta a cikin su ladabin kwanciya barin da ya kamata a kwanta yawan baccin da ya kamata a yi addu'ar da ya kamata a yi ladabin cin abinci addu'ar da ake yi da hannun da za a ci yawan abincin da ya kamata a ci da sauransu kaga waɗannan ladabban da annabi ya koyar su ne za a samu lada amma mujarradin cin abinci wannan dabi'a ce kawai to akwai aljibilliyatul muhtamila litashri' me ina ake gane su shine wasu ayyuka wadanda ba dan adam yana yin su ne kawai saboda shi dan adam dan adam yana jin yunwa ne kawai saboda shi dan adam amma akwai abinda dan adam yana yin su ne bayan shi dan adam ne yana kuma san abin ko mun gane yana san abin yana duka muna sa sira saboda mu yan adam amma akwai dan adam da yake son wani nau'in sutura kamar da shi annabi yake son nau'in faras tufafi wani dan adam yana son launi ko irin salon dinki iri kaza ko irin suturan mutanen gari kaza to irin wannan aka gane annabi yana son wani abu so na musamman haka to ana koyi da shi koyi na musamman saboda umumin da garkan lakum fi rasulullahi iswatun hasana zai buga mana misalai amma kafin nan daga cikin ababun da suka lalubo a nan akwai abin da suka ce wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam za a ga yana yi na dabi'a ne amma yana so al'umma su koya dan wani sauki da za su samu saboda nace wasa wajen samun al'umma sauki daga za ku rasulullahi anfusukum azizun alaihi ma alaitu sai suka ce kaman hawa dabba da ya zuwa aikin haji nabi ya hau dabba bukata da dan adam amma da karfinsa da lafiyarsa ne yasa ya hau kokari yake gwada mutane cewa kada su dinga cewa su je aikin haji a ƙasa saboda wahala da nisa su hau dabbar ba zai rage musu lada ba hasali ma da yayi dawafi akan ta suka ce to wannan kaga asali hawa abin hawa bukata ne amma akwai nau'i na karantarwa da annabi a cikin nan haka nan canza hanya ranan idi suka ce shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tayin wannan to akwai wani abu da yake so ya koyar a ciki shine sai alaliba a ce kaman shahar ta addinin musulunci inda yake a lokacin annabi yake wannan a Madina kowa musulmi ne yahuda a lokacin da ya riga an fi karfin su misali da su da munafikai musulmi amma munafikai suna cikin tawagar musulmai amma wasu suka ce suna ganin saboda ainihin wato a nuna shaharantar da al'amarin idin musulmai ne haka duk shigar da yake ta Makka zuwa ga Makka yana shiga ne ta kada wani lungu sananne duk bazan da yake kuma yana fita ne ta kudai hayin suna angon kenan kudai aka ce wannan ma yana da wani abin nan da yake cikin sa wataƙila yana so ya nuna mutane hanya mafi sauki na shigowa garin da hanya mafi sauki na fita garin saboda kakkabu ta hanya da za ta ƙara maka nisa idan Madina ka nufa a wancan zamanin kenan a cikin wannan suka lissafa zul isra zul isra da ake yi a sallah nabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwazaba a yinta amma bai yin addu'a komai a wajen sai aka ce eh wannan ita ma sunna ce ai koyi da shi a cikin ta amma wataƙila yana yi ne don ya sauƙaƙa wa mutane wahalar miƙewa kai tsaye amma duk da haka tunda ya ci gaba da yi to akwai wata karantawa a cikin da ita ce kadai gaba a cikin sallah wanda babu wani tasbihi a cikin ta ko zikiri suna nan da yawa zai buga mana misali da wani bari ya buga da kansa duk waɗannan al'aslu fi musharakatihi fiha shine ai musharaka da shi a ciki har sai an samu dalilin da ya khasasa cewa khususiyya ce ko bukata ce ta tsufa ko bukata ce ta rayuwa malam yace hunaka ba'dul af'alin nabawiyya hiya fil asli af'alun jibilliyya ko su ayyuka na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam asalin su ayyuka ne na dabi'a lakin yahtamilu annaha litashri' amma sai sun yi kama da shar'antawa wa hiya al ashiya'u allati wazaba 'alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhin makhsusin shine abin da zaga annabi ya nace yana ta yi kullun a wata siffa sananniya duna an yarghaba fihima ba tare da ya ce wani ko ya faɗi wata magana ta gina cewa a dinga yin kaza ba shi dai yana yi amma bai ce kowa yayi ba kalittija'i ba'da raka'atayil fajr kaman kishin gidan nan da yake yi bayan ya gama raka'atul fajr fa hadhihi al af'alu yustahabbu ta'assi fiha ana mustahabbantar da ai koyi da shi in ya gama raka'atul fajr kafin bilal ya zo sai kishin gida a hannun shi na dama yana yawan yin wannan saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun ko uswatun hasan fadil ayatu tadullu ala anna al asla fi af'al nabi sallallahu alaihi wasallam istihbabu ta'assi bihi fiha wannan ayatan na cewa dukkanin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kwaitarwa cewa mustahabbi ne ai koyi da shi a ciki illa idza zaharat annaha jibilliyya sai idan ya bayyana cewa waɗannan ayyuka yayi su ne dan kawai ɗabi'ar sa ta dan adam wa hadha qawlu aktharil muhaddithina wannan ce magana mafi yawan malaman hadisi kamar da ke cikin albarul muhit wa qala shaukani fi ishadul fuhul al-imam muhammad ibn ali shaukani a cikin ishadul fuhuli ila tahqiqil qawli min imil usri ke cewa fi hadha qismi qawlani lish-shafi'i wa man ma'ahu yarji'u fihi ila al-asli wa huwa adamut tashri'i yace a wannan zance shafi'i da malaman da suke bin bayansa suna da magana guda biyu magana tana komawa zuwa ga a koma da abun zuwa ga asali me asalin shine cewa ba shari'a bane aw ila az-zahiri ko a maishe shi zuwa ga zahiri wa huwa tashri'u shine shar'antawa war rajihu thani maganar shafi'i tare ya ce a maida shi zuwa ga asali shine dabi'a ne wannan kuma yace a maida shi zuwa ga zahirin yawaita yin yana nufin wai shine wato adamu tashri shine al-aslu shi kuma az-zahiru shine at-tashri'u yace wannan nabiyin cewa tashri'i ne shi yafi karfi wa kad hakahu al-ustad Abu Isaka al-Isfrayini kenan an aksaril muhaddisina ita ce wacce magana da yake muka ji a baya fa yakunu manduban daka abu ne abun kwadaitarwa to kuma wannan koda baka yi yana daga cikin al-kaba'i kace zaka soki abu to nan kuma fa za a yi yin komai da kai za a yi jijjige ka sosai a makaraddi in ka soki wani abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na dabi'a wanda koda baka yi ba babu laifi in baka yi ba sai dai a ce kawai ka takaita wajen ta'assirin to amma kar ka sake ka soki abu ka ce ai bai dace a dinga yi ba to wannan fa sai ahlus sunna su maka hujumi alqaidatu hadiya ashara tarku nabi sallallahu alaihi wasallam li fi'lin ma annabi ya bar aikata wani aiki ma wujudil muqtadi lahu tare da cewa an samu dalilin da ya jawo ai aikin wantifa'il mani'i kuma abinda zai hana ya kau yadullu ala anna tarka zalika alfi'li sunnatun wa fi'luhu bid'atun yana shi abin da yake cewa sunnatut tarki kenan annabi ya bar yin wani abu sallallahu alaihi wasallama alhalin ga dalilin da zai sa a iya yi bai yi ba kuma babu abin da ya hana a yi a lokacin wannan yana cewa yin wannan abin bid'a ne barin sa shine sunna wa dhil qa'ida hiya allati tu'rafu bi sunnati sunnati tarkiya wa hiya qa'idatun jibilliyya jalilatun qa'ida ce mai girma fiha saddun libabil ibtida'i tana toshe kafar banna zaka ji mabanta suna cewa annabi bai yi ba ba hujja bane to hujja ne kajin take a cikin usul sunnati tarki eh tana toshe kafar banna ne dan an batta kowa kullama stahsana shakhsun shay'an fa'alahu duk sannan mutum ya ga ya kamata mu dinga yin kaza ko sai mu fara yi gaskiya ya kamata mu dinga fatinawa da annabi duk shekara sai kawai mu fara yi ya kamata mu fara bikin tunawa da ranar da aka yi badar saboda rana ce da musulunci ya samu daukaka ko sai mu fara kawai bikin tunawa da badar duk shekara shine istihsan da mutane suke buɗawa kansu da yawa zaka ga ana kawo bid'a da yawa a cikin wannan babu su kuma malamai suna toshe kamar bid'a da wannan ka'ida daga mutum yana cewa ya zai a ce ka ayi kaza saboda Allah a kawo mana hadisi a ku da kuka ce za a yi ku za ku kawo hadisi ba ku da shi ko to ba ai ba shi baya cikin tsari ba shi yace wa yushtaratu li hadhihi alqa'idati shartani kuma akwai sharadi guda biyu na farko wujudul muqtadi a samu abin da zai ja'i zuwa ga ai aikin sannan wantifa'ul mani na biyu kuma abin da yake nuna rashin yiwata ya koru fa idza lam yujad al muqtadi in ba samu abin da ya jawo ba lidhalika al fi'li fala yakunu tarku sunna to a lokacin barin ba sunna bane eh ka tarkil adhani lil idaini kaga idan ka dauki misalin kiran sallah da annabi bai sa an yi wa idi ba fa innal muqtadi mawjudun abinda ake buƙatar wato hikimar ai kiran sallah akwai ta menene huwal i'lam lil idaini asalar da cewa lokacin sallar idi yayi amma sai annabi ya bari wa ma zalika taraka nabi sallallahu alaihi wasallam al adhana lil idaini fatarku huna yadullu ala annahu sunnatun to nan barin yin kiran sallah a idi sunna ne amma da ka wani kai ya ce yanzu to shikenan tunda jama'a yanzu sun yawa kuma suna mantawa gaskiya ne mun muna ganin ya kamata a fara kiran sallah ce a ba za a yi ba bid'a ne idi wa ma misalu tarki ma adami wujudul muqtadi ina misalin kuma inda annabi ya bar wani abu amma kuma ba saboda ya bari ne babu dalilin da zai sa ayi fatarku nabi sallallahu alaihi wasallam jam'al qur'an nabi yake tattara alqur'ani saboda mene saboda babu bukata a lokacin fala yakunu tarku huna sunnatu sunnatan da haka yanzu kace hada qur'ani ai bid'a ne saboda annabi ba kai ne baka fanci mai bid'a ba a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu bukatuwa izuwa ga tattara alqur'ani da aka samu bukatuwar sahabbai su suka fara tattarawa to yanzu kana so ka ce sahabbai ne suke bid'a kai a hirdinka ka iya bakinka li'annal muqtadi lam yakun mawjudan bukatar babu ita ne walidhalika jama'ahu umar ibn al-khattabi lamma da'atil hajatu ilayhi wannan kuskure ne wanda ya hada shi sayyidina abubakar ne da ainihin sayyidina usman so fadin umar anan kuskure ne ko a ce zallar ce ta alƙalam abin da kuka sani a tarihi sayyidina abubakar shi ya fara da alqur'ani da shawarar umar ko sayyidina usman kuma ya mishi wannan hadawar da take a hannunmu a yanzu bisa shawara da yayi da sauran sahabbai da suke rayi fa in wujudal muqtadi li dhalika walam yantafi al-mani'u lam yadulla ala anna taraka dhalika sunna idan aka samu abin da yake buƙatuwa izuwa ga yi amma ba a samu abin da ke hana a yin ba to sai ya zama barin ba sunna bane kamar mene ka tarkihi sallallahu alaihi wasallam al-qiyamu ma'a ashabihi fi ramadan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari yin qiyamul layl fa innal muqtadi kana mawjudan buƙatuwa zuwa ga qiyamul layl akwai ta walakin kana hunaka mani'un amma akwai abin da ya hana ayi mawjudun wa huwa khashiyatu sallallahu alaihi wasallam an yufrada alaihim al-qiyam tsoron kada a maida shi farilla sai annabi ya ki to kaga da lokacin tsoron farillar ta kauce sai aka ci gaba da yi haka zaka ji wanda yake kawo bid'a sai ya ce ai qiyamul layl da ramadana ma bid'a ne to wannan duka rashin sanin mai ilimi ne kare ji yanzu a bakin malami in baka gane ba zai kawo maka maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiya wadda za ta warware wannan sarkakiya amma za mu batta sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu ji warwararta daga Sheikhul Islam Ibn Taymiya kasan idan daga daga ta yi to sai a koma karshen al'amari sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasabi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi